masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Aje mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai rabo kullun da da mahaifi Aje mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai rabo kullun sona masoya da mutabi mutuwa ta dauke ni sai ki hankuri baba sai kai hankuri mama sai kai hankuri ai kan tsara ku sai ki hankuri mutuwa ke baki da sabo wallahi mu so kira gashi mutuwa ke baki da tausayi wallahi mu so kira gashi Ubangiji ni kai na roka Allah ni kai ni ka roko kasange kwanta wa hujama Ubangiji ni kai ni ka roko Allah ni kai na roka kasange kwanta wa hujama duka sai mu yankuri tunamai doka ka dukai
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wanda a yau muke karrama tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas wanda Allah ya yi tukawa ranar Talata yana da shekaru 75 a duniya Steve Lucas dai ya fara aiki da muryar Amurka ne a matsayin mai labaran Hausa daga nan ya zama shugaban sashen Hausa kana Steve Lucas ya rike mukamin daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon Afirka kuma kafin ritayarsa shine daraktan ofishin hulɗa da gidajen rediyon duniya na muryar Amurka baki daya mun samu jin ta bakin mutane kalilan da suka yi aiki da marigayi Steve Lucas da suka hada da wakilai na da da na yanzu da waɗanda ya koya wa aikin jarida bari mu fara da tsohon mai sauraron sashen Hausa Muhammad Abdul Qadir
muna mika gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga sashen Hausa na muryar Amerika da kuma Amerikawa gaba ɗaya baki ɗaya sakamakon wannan babban rashi da aka yi na wannan bawan Allah da ya kawo muhimmiyar gudunmawa a cikin duniyar Hausawa muna fatan kwanciya ta zama mai hutawa ba karamar gudunmawa ba ya kawo wannan bawan Allah a cikin sashen Hausa na muryar Amerika kuma a cikin harkar adabi da bunƙasa harshen Hausa a duk faɗin duniya mutum ne wanda yake gaskiya samun ire-iren su waɗanda suka shahirce wajen gudanar da aiki babu kakkautawa to sai in ce matasan 'yan jarida na wannan lokaci ban ce ba a samu ba amma akwai wuya sai an bincika sai an tona don ina ganin irin yadda suka gudanar da aikin a wancan lokaci to abun sai dai a ce Allah kyauta kuma ina tunanin da lokacin da ya ritaya ya zo karshen aiki ya yi ban kwana kuma ya ziyarci kasashe daban-daban inda sashen Hausa ya saki sassan shi musamman kasashen Nigeria da Niger da su Ghana da dai sauransu su Kamaru to sai mu ce Allah ya rahamshe shi ya ji kanshi ya sa kwanciya ta zama hutawa
Idi Barau tsohon wakilin BBC babban aminin Steve Lucas ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya koya wa aikin jarida
kullun nafsi za'iqatul maut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alqur'ani mai tsarki a wannan lokaci ina isar da ta'aziyya da jimami da iyalan marigayi Steve Lucas da daukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar Amerika musamman sashen Hausa inda ya kwashi shekaru 24 yana aiki kuma ya shugabanci wannan sashe da ma nahiyar Afirka baki daya lalle nayi aiki tare da marigayi Steve Lucas ta fannoni da dama inda har muka taba bulaguro tafiya domin aikin jarida a yankin Tawa, jihar Tawa a arewacin jamhuriyar Niger a shekarar 2008, inda zan iya ce ma marigayi Steve Lucas a matsayinsa na babban wa babban malami tsohon daraktan sashen Hausa na muryar Amerika, amma duk bai ga waɗannan wato mukammai da Allah ya bashi ba, ya maida kanshi ƙasa domin ganin cewa ya kama mana mu dake a wancan lokaci matasan ƴan jarida, inda yake jigilata da sauran abokan ƴan jarida daga wani wurin ɗaukar rahotanni a birnin Ilela, inda ake wasasshoro zuwa birnin Tawa, inda nake aika rahotanni a zuwa London a lokacin sanadiyar ƙarancin wayar sadarwa ta internet. Wato zan iya ce marigayi Steve Lucas yaro ne baki wuya, kuma ya karanci annahu da lugar Hausa, ya karanci ya kware ta fannin Hausa, inda hatta kai Bahaushe za ka ji tsoron ka furta wata magana da Hausa a kusa da shi, da jin tsoron wata kila kada Bature ya ci gyaranka. Allah ya bashi wannan hikima. Amma kuma ni abinda ya bani ƙarin wato ƙaunar shi shine baya da girman kai. Babu girman kai, babu cewa ma ko shi ya dauki kansa wata kila Bature ne, a'a, yadda ka san Bahaushe wanda ya san menene al'adun Hausa, menene horar suwa da tarbiyyar Hausa suka kunsa, haka yake tafiya. Zai ci abinci wanda kai Bahaushe shine abincinka, wani kosai ne, wata fura ce, wani lalame ne a Hausar Niger, duk abin da ka sani na karkara wani ganye ne zai ci da kai, ba tare da ya nuna wata tsama ba ko kyama ko jin tsoro, a'a, watakila wannan zai iya haddasa masa wani abu. Abinda ba zan manta da shi ba shine mutum ne da yakan iya kasancewa wato ya kusanci al'umma, ya kusanci ɗan uwa, ya kusance ka yadda ka san mutum ɗan uwa na jini zai kusantar ka. Nan zan iya cewa rasuwar Mr. Steve Lucas babban gibi ne, babban rami ne aka samu, wanda kafin a samu wasu turawan da za su cika shi gaskiya sai an bincika, saboda sun sadaukar da kai domin ganin cewa wannan duk da ba yare na bane, mun bashi nauyi, mun bashi daraja, mun bashi mutunci, mun bashi kuma duk irin karramawa da Hausa da al'adun Hausa da a takaice rayuwar Bahaushe ta kunsa. I never knew you at all. You had to raise the phone to sell, but those around you fall. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never know who to cling to when the rain set in. And I would have liked to love you, but I was just here. Your candle burned out long before the legend ever did.
Baban gidan Jibril na ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na yanzu da Steve Lucas ya ɗauka aiki,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To malama Grace, wannan rashi da muka yi na malam Steve Lucas ba karamin rashi bane ga mu ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dokacin masu sauraron sashen Hausa da ma duniyar Hausawa gaba daya, domin wannan bawan Allah yanda yayi kokari wajen yin aiki da harshen Hausa ba karamin bunƙasa wannan harshe yayi ba. Domin zan iya tunawa Steve Lucas shine ya dauke ni aiki a muryar Amurka a shekarar 1993 lokacin na aiki da gidan Redwood Kano. To tun daga wancan lokaci alhamdulillah an samu canje-canje, amma dai gashi har yanzu muna wannan gidan radio da muryar Amurka. Na ci gaba da mu'amala da Steve Lucas duk da cewa ya bar sashen Hausa na muryar Amurka. Akwai lokacin ma da yazo ya zauna a jamhuriyar Niger yana aiki da sojojin Amurka, haka kuma yakan tambayi sauran ma'aikata a yace ya dade biji motsin wani da wani ba, in ce kowa da lafiya. To gashi sai ranar 30 nan muka samu labarin rasuwarsa. Magana ta ta ƙarshe da Steve Lucas za a iya cewa shekara ɗaya kenan, amma a watan Janairun shekara 2021 yayi min WhatsApp, sako ta WhatsApp yake shaida min cewa ya kwanta asibiti, wato coronavirus ta kwantar da shi a asibiti. To tun daga wannan lokaci ban sake jin motsinsa ba har wannan lokaci da muka ji rasuwarsa. To sakona dai shine Allah ya baiwa iyalan shi Steve Lucas hakurin wannan rashi, da mu da sauran masu sauraro da kuma sauran al'umma ta duniyar Hausa game da wannan babban rashi da muka yi.
Murgayi Sani Abdullahi Tsafi shine wakilin sashen Hausa na farko wanda ya fi kowane wakili sanin Steve Lucas. Ga abin da ya shedawa kiran a bari ya huce a lokacin da Steve ya ritaya.
Abubuwan da na sani game da shi wannan tsohon mai gida namu a sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya suna da yawa, sai dai a faɗi kaɗan daga cikin irin halayensa da shugabancin shi da kuma yadda yake gudanar da aikinsa a matsayinsa na shugaba. Wato wani abin ban sha'awa ma shi ne, zan iya tunawa a shekaru da dama da suka wuce lokacin da ya kawo ziyara aiki a matsayinsa na shugaban sashen Hausa na muryar Amurka a Najeriya. Kusan mun je kowace jiha musamman a arewacin tarayyar Najeriya. Wato wani abun koyi game da halin shi na shugabanci shi ne, ga shi dai shi ne shugaba, sannan kuma ka san duk lokacin da za mu aika rahoto ya kamata a ce an yi mana gyara nan take. To idan muka je da shi, idan har zan ɗauki wani rahoto wanda zan aiko da rahoto a Amurka, sai ya ce to ka zauna ka rubuta wannan rahoto ka karanta shi kuma ka sa muryoyin da kake so ka sa, sannan in ji. Idan aka yi haka, wani abin ban sha'awa ce Steve da kaje ce aiko da ka ce kaza, har fa da zai faɗi ni da ke bawuye ina tabbata maka sai na yi mamakin ma ya aka yi wannan Hausa. Wajibi ne mu ci gaba da yi masa fata alheri game da yadda ya shugabanci wannan sashen Hausa da kuma irin yadda yake ƙara ma ma'aikaci ƙwarin gwiwa na mai da hankali ga aikin sa domin samun nasara. Domin yanzu ai ka ga Steve Lucas yana da abin da zai yi kirari bayan ya bar shugabancin sashen Hausa. Sashen Hausa ya ci gaba da bunƙasa a ƙasashen duniya daban-daban, ana sauraron wannan tasha ta mu. Don ka ga a lokacin da yana shugabanci ni kaɗai ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu ka ga mun kai wajen kusan mu zan ce mu 20 ko 15 a Najeriya kaɗai banda Nijar da Ghana. Ka ga wannan abin alfahari ne gare ni, amma alfahari ne gare shi, anan alfahari ne ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma da shi shugaba na wannan lokaci ne.
Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto na ɗaya daga cikin waɗanda Steve Lucas ya ɗauka aiki.
To Grace, mutane da yawa suna mamakin wai Steve Lucas yana jin Hausa, abinda mutane ba su sani ba kamar yadda mu muka sani da muka zauna da shi a wurin aiki da har gida ma, da ni na taɓa zama ma da Steve a gida guda, shine cewa dukkan tunani da rayuwar Steve tana game da abinda ya shafi Hausa ne da Hausawa. Ni na mamakin wani lokaci ko mafarki ma da Hausa yake shi ba da Turanci ba. idan ka shiga cikin kitchen din Steve zaka ce ka shiga kitchen din wani dan arewacin Najeriya ko Niger ne saboda ba abin da yake cikin wannan kitchen din sa sai su da daddawa su gishiri su kamiya na Najeriya na Hausawa su zaka je ka samu a cikin shi kuma kayan sawa na sutura na Hausawa da Steve Lucas yake da su Allah ya yawa da su sannan kuma kai ko fishi Steve yayi yana son ya zage da Hausa zai yi shi kuma irin zagin nan sosai mai shiga jiki wanda ba zan iya maimaita shi ba a cikin wannan tunawa da muke da shi sannan ko abokan Steve ko da wani biki Steve Lucas zai shirya galibin mutanen da zaka sarar a wajen wurin wannan haduwa din Hausawa ne ko ko mutanen Afirka don Steve ko bayan Hausa da Turancin Ingilishi kuma yana jin Faransanci Steve mutum ne mai dadin sha'ani ko mai saukin kai kware da gaske duk da cewa naci yana zagi a cikin Hausa bai cika yawan fushin ba kuma sannan yana da hakuri kware da gaske sannan kuma gashi da dadin aiki kuma Hausa kan kamar yadda kowa ya shaida ya ji ta sosai da sosai gaske wannan ba karamin asara ce ba ga remu mu mutanen sashen Hausa na murai Amurka da Amurka kanta da Niger da Nigeria don su biya hada wannan kasashe din saboda haka muna ta kanmu da sauran mutanen da abin ya shafa na Nigeria da Niger da dukkan Afirka da kuma Amurka baki dayanta a juyayi na wannan rahimi da wannan babban rashi da muka yi na wannan dan uwa aboki kuma abokin aiki to Allah ya bai wa iyalansa hakurin jurewa wannan rashi da muka mu da muka yi wannan rashi din muna kuma fatan abin da ya bari a baya ya zama abu ne mai albarka kwarai da gaske to nagode
tsohon daraktan sashen Afirka Negusi Mengesha da ya ritaya kwanan nan ya yi aiki a karkashin marigayi Steve Lucas
I had the passing away of my former boss, good colleague, also good friend of mine, Steve Lucas. That was really a shock for me.
Na samu labarin rasuwar tsohon shugaba, abokin aiki kuma amini na nagari, Steve Lucas. Labarin ya girgiza ni ainihin. Na kasance makusanci ga Steve Lucas. Yana kaunata. Farin ba amurci ne da yayin rayuwar ƙuruciyarsa a Najeriya. Ya koyi harshen Hausa. Kai har ma da al'adun Najeriya musamman al'adun Hausa a dan haka idan naje Najeriya ana tambaya na ina farin fatar Bahaushen nan mutane suna mamakin sa kuma suna kaunar sa sosai ya kuma zama editor kafin ya zama shugaban sashen Hausa yana gabatar da shirye-shirye ina jin dadin muryar sa wanda ake kira Golden Voice a turance akan radio da television saboda nauyin ta Masada harshen Hausa sun taba fada mun cewa yana rubutun Hausa yadda ya kamata. Mutane na kaunar sa ma akan haka. Ni kaina wajibi ne na gode masa saboda lokacin da ya zama daraktan kula da sashen harsunan Afirka baki daya. Sai ga bukamin mataimakin darakta. Sai ya zabe ni a lokacin ina shugaban sashen Afirka ta tsakiya. Na yi aiki da shi shekaru da dama. Ya aminta da ni kuma mun yi aiki kuddukun. Shi ya bani dama na san yadda ake gudanar da aikin kula da bangaren kula da harsunan Afirka wanda daga bisani na zama bakar fata na farko da na jagoranci wannan sashi na harsunan Afirka baki daya. Wannan babban rashi ne gare mu da 'yan Najeriya da iyalansa baki daya musamman matarsa Fati muna jajanta ma iyalai da wannan rashin ya shafe su.
I like to pass my heartfelt condolences to them also.
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to love you, but I would just see the candle burned out long before the legend ever did.
A lokacin da Steve Lucas ya ritaya daga muryar Amurka a shekara ta 2008 ya bayyana dalilansa na ajiye aiki yana cikin ƙuruciyarsa da kuma dalilinsa na barin Amurka ya koma Niger da zama.
Babban dalili shine na share kusan shekara 25 24 daidai ne to kuma muna da gida a can Niamey nace hakan ya isa diyata yanzu ta kai shekara 3 ina so ta girma a Niger ta koyi ta dauki halayen mutane can kasan nan Amurka yara in suna tashi suna ana sakaci da yadda suke girma bani so wannan ya faru da ita shine babban dalili. Kasan gaskiya zama a Niger yafi sauki ga lahiyar jiki, babu hauhawan jini, babu irin hayaniya irin na da ake samu na wurin aiki, saboda haka zan iya dan huta can cikin salin alam. Lokacin da muka je can hutu a watan February, na ga matata ce bari dai in rubuta musu kawai su sa takarduna na retire. A yanda abubuwa ke bullo mana, ba zan ce ga takamaiman abin da za a yi ba, saboda Allah kadai ya san gobe. Mu kuma zamu dan huta da farko, sannan mu ji yanda zamu yi. Ka san mun zamna a Ghana kuma muna da abokan nai can da yawa, kuma muna jin dadin wurin sosai yadda muke jin dadin Najeriya kuma. Har yau matata bata ga jihar Plateau ba, kuma tana so ta ga inda aka haife ni, inda na girma, inda na yi makaranta, sannan kuma mu zagaya ta can bayan gari Bauchi mu gani.
Allah sarki
to babu shakka babu wanda zai yi kewar marigayi Steve Lucas kamar mai dakin Fatima da kuma Esther Zainab kamar yadda ta bayyana.
To da farko dai ina godiya ga wanda duk suka aika mini da message da kira, duka ina godiya gare su, na gaisuwar rasuwa ina godiya gare su, Allah ya ba su lada. Abin da zan ce dai, to Steve duk wanda ya san shi ya san mutum ne mai kirki, mai amana, kuma mutum ne mai tausayi. Na yi rishi babba namiji kuma da na abokina Steve, abokina ne su, babban abokina ne da kuma yanmu. Bayan ya bar murya Amurka, so mun koma a can yaba gida Niger a Niamey, inda muka zamna da iyalu da iyali na duka. Sannan bayan lokaci kaɗan kuma mun dawo Amurka, inda ya yi aiki kaɗan da Avex. So bayan haka dai ne rashin lahiyar nan ya same shi, har muka dawo kuma nan ga Allah ya mishi rasuwa. Gori shi na rayuwa shi ne ya san zaman shi na duniya ya taimaka ma mutane, ya taimaka kuma mutum ne mai kamnan Afrika sosai sosai sosai, kuma yana kamnan Amurka haka. Gurin shi shi ne ya tabbata duk wanda yake iya taimaka ma ya taimaka ma mutum, kuma ya ji daɗi. Abu da yawa ne da zan iya faɗi sai dai cikin lokaci, ba zan iya faɗin komai da komai ba, amma duk wanda ya san shi ya san da mutum ne mai kirki, mai taimako, kuma mai tausayi. To a yanzu abin da zan yi fata dai, Allah ya sa yana cikin gidan aljanna, yana cikin gidan aljanna, kuma mu da muka yi saura Allah sa mu tuka lahiya.
Mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga iyalan Steve Lucas da kaunatattunsa duka a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkan wakilanmu Allah ji kansa ya ba dangi duka jimurin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Muni lafiya.
Ubangiji ni kai na roka, Allah ni kai ni ka roko, ka sanya kwantawa mu jama'a. Ubangiji ni kai ni ka roko, Allah ni kai na roka, ka sanya kwantawa mu jama'a. Duka sai mu yi hakuri, tun da mai roka ta dokai.